mama izua guru kuba seita urina. Nini hanga, nini gaskia, nini rei mama izua guru kuba seita urina. Yesu yaje.
Nini hanga, nini gaskia, nini rei mama izua guru kuba seita urina.
Yesu yaje. Takansa asamirai dama baurin cheto sei te urin Yesu almasihu sei bubishi da dukan zuciyanmu dama baurin cheto sei te urin Yesu almasihu sei bubishi da dukan zuciyanmu shine rai shine gaskiya shine hanyan zuwa sama sai mu bashi dukan rayuwanmu Yesu ya ce
nine hanya nine gaskiya nine rai ba mu zuwa urinuka sai ta urina
baba ya ce
nine hanya nine
Yesu yaje
nine hanya nine gaskiya nine rai ba mu zuwa urinuka sai ta urina
Yesu yaje
nine hanya nine gaskiya nine rai ba mu zuwa